ikhwan muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu sannan ya sanya mana rayuwa wadda take ta ibtila'i jarrabawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ma mutum masauki kamar guda uku. Masauki na farko shine wannan duniya da nake ciki. Ita duniya tana tamkar kamar gona, wurin da za a yi shuka, a yi ayyuka waɗanda suke na gona, misali. Amma girbi shi na ranar tashin kiyama. Kenan mutukar Adam a wannan duniyar yana cikin takalifanci. Allah ya ce yi abu kaza, sannan ya haramta mashi wasu abubuwa. Dan Adam wajibi ne a kan mu abubuwan da aka wajabta mana mu yi ƙoƙarin yinsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha mastata'tum, mu ji tsoron Allah gwargwadon ƙarfinmu. Sannan dan Adam tabbas dahir wajibi ne, lalle tabbas dan Adam sai ya mutu. Ubangiji yace fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ajalin ɗiyan Adam idan ya zo ba a jinkirta musu sa'a ɗaya, kuma ba a gabatar musu. Daga mutum lokacin shi yayi ba a jira ko da a ce wane sai wane ya zo ko sai su wane sun zo, idan lokacin shi yayi Allah zai sa a ɗauki ransa. Sannan gida na biyu shi ne kabari, shi ake kira barzahu. Lokacin da ɗan Adam ya rasu ya aka sanya shi cikin kabari, to rayuwa ce zai yi a wannan guri, rayuwa ta kabari. Sannan rayuwa ta biyu ita wannan rayuwar ta cikin kabari sai hisabi, amma babu aiki a cikinta. Ma'ana mutum da ya mutu za a zo a lissafa aikin shi, aga ya cancanta a jiyar da shi daɗi cikin kabari ko bai cancanta ba. Sannan rayuwa ta uku shi ne darul qarar, gida na tabbatuwa, wanda har abadan abada an je shi ba a komowa, shi ne ranar tashin kiyama. A ran nan kuma hisabi ake yi, babu aiki. Kan mutum ya ce in ya je lahira zai yi sauran ayyukan shi wanda Allah zai karɓa ya sanya shi aljanna, babu aiki a wannan lokaci. To wannan dauri na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsa, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ba don komi ba, don mu shirya ne, ba yana zauwa ba ne kawai don ba da labari. Kowa ya kama ma'ana matsayinsa, kowa ya san abin da zai je ya gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama. Dan mutum ya yi jiran abin da ke gaban shi shi ne na mutuwa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rakkaba mutum, ya daddora shi daga jiki da ruhi, sannan sai ya sanya wannan hukumce-hukumce a cikin duniya akan jikin da ruhi gaba daya. Ruhi yana bin jiki, ma'ana duk abin da jikinka ya yi to shi ne abin da ruhinka zai yi. Idan mutum zuciyar shi ta gyaru to za ka ga yana ayyuka irin na ibada, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudgha, a cikin jiki akwai tsoka, idan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru, amma idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Sannan ya sanya hukumce-hukumcen gidan barza, ma'ana gidan kabari, akan jiki da kuma ruhi gaba ɗaya, ake gamawa a musu hukuma ko kuma a musu ni'ima. Sannan ya sanya wato hukunci a ranar tashin kiyama ga rai sannan jiki. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma ɗan Adam. Saboda haka ya kai musulmi ya kamata mu halka, mu wa'aztu, mu san cewa wannan gida na duniya ko mun daɗin shi za mu bar shi, sannan kuma za mu koma rayuwa ta barzahu kafin zuwa kiyama. Kafin zuwa ranar tashin kiyama dole sai mun je barza, shi ne kabari. Saboda a wannan rayuwa ta duniya ba masu zama ba ne mu, ayyukanmu gaba ɗaya za a mana musu hisabi, kuma suna jingine da gare mu a cikin kabarinmu. Saboda shi kabari shi ne matattara ta kowane ɗan Adam, ko da a ruwa ya mutu to nan ne kabarinsa, ko da namun daji suka cinye shi to nan ne kabarinsa. Sannan ko da mutum wuta ta kona sa, wannan kabarin nasa ne cikin ƙura yake, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tayar da shi, wato an mai tambayoyi a cikin kabari. Saboda haka ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yatawaffakum qul yatawaffakum malakul mautu alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ubangiji ta'ala yace mala’ikan mutuwa wanda aka damƙa mishi amsar rayukan mutuwa shi ne zai zo amshirin ɗan Adam, sannan gaba ɗayanmu za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. idan muka sawara kanmu a ce mu ne muka rasu wanda suke na kusan makusantan mu suna kuka na nesa da mu suna kuka muna so mu zamanto daga cikin wanda ga wasu take cewa kaddimuni kad ku yi maza ku kai ni gidana na jin dadi kada mu zamanto mu daga cikin wanda wato ga wasu za ta rika cewa ina za ku kai ni kai can ku ina za ku kai ni ina za ku kai wannan jiki saboda yana tsoro ya san abin da aka tanadar min dan adam idan ya rasu abubuwa guda uku suke raka shi kabarinsa na farko dukiyarsa na biyu iyalansa na uku shine ayyukan da ya aikata irin su sallah da azumi da sauransu abubuwa guda biyu za su dawo dukiyar shi za ta dawo sannan iyalansa za su dawo abinda zai zauna tare da shi shine aikin shi aikin shi kada yake tare da shi wanda zai zauna da shi ya ɗebe masa kewa idan ya yi aikin kirki to Allah sai ne da wannan aikin mutum dan adam kyakkyawa mai kamshi mai daɗin magana in ya zo ya zauna tare da shi sai mun san ka ba wani wane ne kai yace ni ne aikinka a duniya da kake yi a yau Allah ya turo ni in zo in ɗebe maka kewa har ya zuwa ranar tashin kiyama idan kuma mutum ya kasance yana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai mai da wannan aikin shi wani mutum mummuna annabi ya ce mummuna fiye da yadda kake tsammani mai muni a duniya zai zo muryar shi bata da daɗi yana mishi gatse yana gaya mishi baƙar magana ya ce wani bawan Allah ban san ka ba waye kai ya ce ni ne ayyukanka na duniya shagoliyar da kai ta yi Allah ya turo ni da in kuntata maka cikin kabari Allah ya kare mu sannan Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari idan mutum ya mutu aka binne shi a cikin kabarinsa mutanen shi suka tafi suka bar shi annabi ya ce wallahi yana jin karan takalminsu take takalminsu da suke tafiya sun bar shi a cikin kabari shi kadai yana jin qara'an alihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowanne yana jin karan takin takalmin mutanen da suka zo suka bar shi bayan sun zuba mai kasa wanda yake masoyinka shine zai zo ya zuba kasa ta farko akan ka منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga an barka Allah zai turo mala'ika bayan Allah ya busa maka rai sai mala'iku su zo su zauna da kai to anan ne ake cewa ibtila'i jarrabawa ta cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin wata sallah ba ko da nafila da ji Aisha radiyallahu anha sai ya nemi tsarin Allah daga fitinar kabari Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil qabr annabi yake cewa ko sallah ta nafila ce me yasa saboda jarrabawa ta cikin kabari kada mutun ya ga cewa wannan sunaye ko kuma tambayoyi guda uku raka da sa'ama mutun ya ga sauki gare su wallahi idan ba sa cikin ranka san annabi bai ranka san Allah bai ranka addinin musulunci ba shi bane gabanka wallahi ka karanta baqara tun alqur'ani tun daga baqara zuwa nasi shi hima sauki da ka amsa wannan tambaya uku ran kacal guda uku menene za su tambaye ka za su zauna da kai annabi ya ce idanunsu kamar rana ta she fadawa muryarsu kamar wato aradu suna tantsatsi da sauransu ga su bakake za su zauna da mutum su tambaye shi man rabbu wa ma nabiyyuka ma dinuk mutumin kirki zai ce rabbi allah wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dini alislam mutumin kirki mai imani zai ce ubangiji shine Allah na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na musulunci shine addini na idan ya faɗa haka sai a ce zauna ka ci jarrabawa nunna ummatul aris ka kwanta ka yi barci irin na ango wanda ba mai tada shi sai masoyin shi wani kuma an zunzo za su mai tambaya ta fadda bani su ce man rabbuka wa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul waye ubangijinka me kake faɗa ga wannan mutumin wallahi mutumin da kai so a duniya shi zai ka faɗi shi zaka faɗi in dan balo kai so zaka faɗi sunan shi kace ai lamba tara sai wani lamba goma sai wani subhanallah subhanallah wallahi ka wadi ko wani dan siyasarka ko wani wanda kake gani shine a gabanka wallahi shi zaka fara faɗi in ka fiki ta shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a san mutum sama da san annabi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab cikin imanin Umar dan Khattab yazo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la anta ahabba ilayya illa nafsi min kulli shay'in illa nafsi allati bayna jambayya kai ne kai so yiwa a gare ni ya manzon Allah banda raina da yake cikin kirjina
na yi sanka da komai ban da raina annabi yace attal ana ya umar har yanzu umar baka da imani sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umar ya kara imani yace wallahi annabi na yi sanka hatta da kaina annabi yace al'ana ya umar al'ana ya umar al'an sai yanzu ne kai imani to saboda haka ɗan uwan musulmi ashe san Allah da manzo yana daga cikin babban addini sannan wanda yake munafiki ko wanda yake da shakku a cikin zuciyarsa idan mala'iku sun zo sun tayar da shi sun ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk idan aka mishi tambayoyi guda uku waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka sai ce ha la adri annabi ya faɗi wannan sai bude baki yayi ihu yace ban sani ba saboda haka yace la daraita wa la talaita baka sani ba dama baka karanta ba baka nema baka sani sai su zago wani marto da mafi karhi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bige shi da shi zai wani irin ihu annabi ya ce kowa sai ya ji wannan kukan nashi banda sakalaini abubuwa guda biyu mutun da aljini annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi bara yana cikin tahiyya cikin garin Madina sai aka ga wato alfadaran shi tana bura kamar ta kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace wani ne ake azubtawa a cikin kabarinsa shine wannan dabbar ta shi annabi yake cewa da in ba dan ku mutu ba da na roki Allah subhanahu wataala ya jiyar da ku abinda ake ba dan adam a cikin kabarinsa amma annabi yace dan kada mutun ya je hurgita har ya mishi sanadiyar mutuwa saboda haka ɗan uwan musulmi ashe ya kamata wannan al'amari mu zamanto mun sanya shi gaba duk wani abu wanda zamu yi na saba ma Allah sai mu tuna cewa za mu mutu kuma za a sanya mu kabari wallahi ba mai raka mu duk soyayyar da kake da matarka ba ta ce ba shikenan ana iya sa ni abin ne ni tare da shi in dai ba irin addinin yahudanci ba kake ko addinin hindu ba wanda mutum ya mutu za a sanya shi tilas da matar shi abin ne shi subhanallah to saboda haka kenan duk soyayyar da kake yi da dan uwanka in ya mutu sai dai ka je ka zuba kasa a kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni idan mutum ya mutu ayi gaugawa a kai shi gidan shi idan alkhairi ne to sai tar da kayan shi da gaugawa shikenan amma idan ba alkhairi bane kuma ku yi gaugawa ku sauke bala'i da kawunan dan ku kai shi ku aji kuma dukkan mutumin da ya mutu sai Allah subhanahu wataala ya sanya kabarin shi ya matsi haka abdul akwai wani sahabi ana kiran shi Sa'ad bin Mu'az wanda da ya mutu al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar shi amma da aka sanya shi kabari sai da halkar karin shi na gaba ya koma baya annabi ya kuka yace tunda Sa'ad bai tsira ba daga matsewar kabari to babu wanda zai tsira daga matsewar kabari sai dai daga baya Allah ya wassa'a ma wani mutumin Allah subhanahu wataala zai sanya kabarin shi kamar falfajiyar nan yana hutawa tare da ni ayyukan shi da ya aikata na duniya wani kuma a sanya mai kamar madin farsahi guda kamar nan zuwa Kenya wani kuma a ƙara ne a wasa'a mai mil cikin mil duk inda ya wanga alkhairi ne sannan mutumin da ya amsa tambaya mala'ika Jibril zai zo ya buɗe fukafukin shi na hagu ya nuna mashi gidan shi na wuta sai ya hurgita ya ce a kai da ka ci jarrabawa saboda haka da baka ci jarrabawa ka ga gidanka a wuta sai ya nuna mashi masarfin shi aljanna ya ga aljanna da ni'imarta da ƴan matan shi da suke jira da abubuwa na jin daɗi wanda zaka ci ka koshi ba tare da zahiya ta so maka ba a ce mishi wannan shine gidanka in ya tashi zai tsaya ce a zamna sai lokacin kiyama yayi sai ya daga hannu ya ce ya Allah ka tayar da kiyama tun zamanin annabi har yanzu duk wani mutumin kirki addu'a yake a tare da kiyama mu mutanen mun san take da duniya sannan mutumin banza wanda yake kafiri za a nuna mashi gidan shi aljanna yana burgita ya ce a ya zaka shiga nan baka ci jarrabawa ba sai a buɗa mashi gidan shi a wuta jabalin balbalin bala'inta da zahinta da sumumunta jahin da yake cikin wuta yana tabo shi har ya zuwa ranar tashin kiyama duk da cewa wasu daga cikin malamai ko wasu daga cikin firqa suka ce ai babu azabar kabari babu ni'ima ta kabari wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa lalle akwai azaba ta cikin kabari kuma akwai ni'ima ta kabari abinda zai nuna mana haka a aikace a hankalce a bayyane Abdullahi bin Jabir lokacin da aka yaki Uhud aka kashe baban shi aka binne baban shi tare da wasu mutane tare da abokin shi yace kullun yana sawa a rai shi shi wannan gurin da aka binne baban shi bai mai ba sai yake tambayar manzon Allah shi wannan gurin da aka binne baban sa bai masa ba ya kamata a sike soya ma baban shi guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya tafi ya bude baban sa da ya tona da likafanin da jikin kamar a yanzu aka binne shi kadai abin da kasa ta ci shine jinin da aka dan make shi anan da takobi shine kadai kasa ta ci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai zukatan waɗanda suke jikin annabawa kasa ba ta cin su hatta da mutanen kirki to amma kada ka ga dan uwanka an binne shi kuma an bude ka ga baya nan a ce babu shi kenan ba mutumin kirki bane a'a wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala ba ga fir'auna ba al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya tsiratar da shi dan a nuna wa mutane shi ya ce Allah ne amma gashi a kwance baya motsi sai an juya shi wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka ɗan uwan musulmi wallahi ne hatta musamman tomi muna tuna abin da ke gaban mu na abin da ya shahe ibtila'i na kabari kuma mu yawaita addu'a a cikin sallah musamman addu'a a cikin karshen attahiya wanda Allah zai rama mu da azabul kabari ibadallah sallu wa sallimu ala muhammadin rasulullah